This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkan mu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfi Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiyar Juma'a 26 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, za Sarfi da kanin labarai.
To hawa wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da rawar 150 a wata hanyar zirga-zirga ababen hawa a birnin Gaza ce a Hamas. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya gana jiya Alhamis a wani taron gaggawa bisa buƙatar Rasha, yau bayan faɗuwar jirgin saman sojan Rasha kusa da iyakar Rasha da Ukraine. Daga nan za a ji cewa shugabannin sojan ƙasar Mali sun kawo ƙarshen yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 da 'yan tawayen Arsenawa 'yan awarin arewacin ƙasar.
Kanin labaran kenan, a ɓangaren rahotonin namu za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan Niger sun zargi Sadiyawo ko kuma ECOWAS da yin kafar angulu ga shirin sulhun da aka shirya za a yi wato na kin halartar taron da suka yi.
Wannan kungiya dai tun tashin hali bata bi ba hanyar gaskiya, sai ma in ce da kowane lokaci in aka bi sahu da kafa ana ganin tana bude kundin sarkakiya.
A can kasar Kamaru kuwa dokar kudin kasar ce ta shekarar 2024 ta yi hasashen cewa babu makawa sai an zartar albashin wasu ma'aikatan kasar har da kashi 5 zuwa 25 daga cikin 100.
Sun kwanta sun service all the proper aid to Ukraine.
A duk lokacin da ake so a ƙara haraji ana ɗorawa ne ga wasu keɓaɓɓun mutane.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin Manoniya tare da Istalawal Ikara, muna kuma tafe da Nasihar Juma'a. Amma fa duk sai bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da raunata wasu 150 a wata hanyar zirga-zirga ababen hawa a birnin Gaza jiya Alhamis. Yayin da Falastina ke jiran agajin jinkai, in ji jami'an kiwon lafiya na Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan rahoton. Har ila yau a tsakiyar Gaza, jami'an kiwon lafiya na Falastina sun ce wani hari da jiragen saman Isra'ila suka kai da daddare a wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusayrat ya kashe mutane 6. A halin da ake ciki kuma, adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai cibiyar Horus da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da ke Khan Yunis a kudancin Gaza a ranar Laraba ya kai 12, tare da jikkata sama da 75 a cewar Thomas White, babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na Falastino. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya gana jiya Alhamis a wani taron gaggawa bisa buƙatar Rasha, biyo bayan faɗuwar jirgin saman sojan Rasha a kusa da kan iyakar Rasha da Ukraine. Ɓangarorin biyu na kira da a gudanar da bincike. Babbar jami'ar siyasa ta Majalisar Dinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta ce ƙungiyar ba ta da hurumin tantance al'amarin da suka shafi haɗarin. Abin da yake bayyana shi ne lamarin ya faru ne a cikin muhallin da Rasha ta mamaye a Ukraine da kuma yakin da ke gudana, in ji ta. Ta ci gaba da cewa don gujewa ci gaba da ta'azzara lamura, suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su guji ɗaukar mataki ko zarge-zarge da ka iya ƙara lura wutar rikicin da tuni ke cikin haɗari. Moscow ta zargi Kyiv da harbo jirgin da ya haɗari a ranar Laraba a yankin Belgorod. Rasha ta ce jirgin na ɗauke da mutane 74 da suka haɗa da fursunonin yaƙin Ukraine 65 da za su yi musayar fursunoni. Shugabannin sojan ƙasar Mali sun kawo ƙarshen yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 da 'yan tawayen Afzinawa 'yan awarin arewacin ƙasar, in ji kakakin gwamnatin ƙasar Kanar Abdullahi Maiga a wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin a jiya Alhamis. Gwamnati ta lura da rashin yiwuwar yarjejeniyar, in ji Maiga, kuma a sakamakon haka ta sanar da kawo ƙarshenta cikin gaggawa. ya ce ba zai yi a ci gaba da yarjejeniyar ba saboda sauran masu ruwa da tsaki ba su tabbatar da alƙawarin da suka dauka ba da kuma wasu ayyukan kiyaye da Algeria ta yi wadda ta kasance mai shiga tsakani tun farko hakan na nufin yarjejeniyar Algiers wadda majalisar dinkin duniya ta kulla ba ta da amfani in ji kakakin ɗan tawayan kuma ɗan awaran waɗanda ke ƙarƙashin coordination of Azawad movement a watan Yulin 2022 sun zargi gwamnatin mulkin soja da yin watsi da yarjejeniyar zaman lafiya.
An ji maka dan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu je ga wato mu je birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Inda mahukunta kasar suka zargi kungiyar sai da yawo ko kuma ECOWAS da yan kafar angulu ga taron sulhun da aka shirye yi domin neman makasar mafita daga takunkuman da aka kakaba mata da yin halartar taron da aka jima ana dakon shi daga birnin na Yamai ga Suleiman Mumuni Barma da cikakken rahoto
a bayanan da yayi wa manema labarai cikin mintoci kalilan Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya fara ne da zayyana yadda aka saka ranakun zama ana dagewa har sau biyu kafin daga bisani hukumomin mulkin sojan na Niger da shugabannin kungiyar ECOWAS su cimma daidaito kan ranar 25 ga watan Janairun 2024 a matsayin wacce za a fuskanci juna sai dai an shafe tsawon wannan rana tawagar jami'an kungiyar bata shigo ba in banda ministan harkokin wajen Togo Robert Dussé da tuntuni ya safka birnin Yamai in ji Prime Minister Zain
wannan kungiya dai tun tashin hari bata bi ba hanyar gaskiya sai ma in ce da kowane lokaci in aka bi sau da kafa ana ganin tana bude kundin sarkakiya an dauki alkawarin za a tattauna da su rana ta yau amma ba su zuwa tun da safe muke nan muna jiran su an san kasashen da suke bayanta suke sawa suna hanawa kuma a rishin gaskiya da rishin adalci da aka dora ma kasar mu duk da haka aka hakura ake bin su dan a zo a zamna wannan rishin gaskiya da takunkumi da aka addaba ma talakawan mu a dage shi saboda mutane suna wahala kasar Togo ya riga ya zo wannan bawan Allah yana zuwa yana zawwa dama wancan gami ya zo su ki zawwa kuma yanzu wannan gami ma ya zo musu zo ba
rashin samun izinin safka a filin jirgin saman Jore Hamani ita ce hujjar da Lamin Zain ya ce kungiyar sai da yawo ta sanar a matsayin abinda ya hana jami'anta halartar wannan zama
na farko suka ce ba a ba su ba authorization hanyar zawwa su safka a filin jirgin mu aka yi kokari aka bincika aka gani an tura musu muke jiran su tun da safe har bayan azhar aka yi kiran su aka ce to ya ne ku samu zawwa ba tunda an tura muku izinin zawwa duka bai huce awa daya ba sai muka samu labari sun ce wai jirgin ne ya lalace ba za su iya zawwa
yankurin jin ta bakin ministan harkokin wajen Togo Robert Dussé wanda ya halarci taron na Lamin Zain ya titira Prime Minister ya gaya wa manema labarai cewa abubuwan da ya fada sun wadatar
voilà vous pensez que nous nous allons inventer vous takaka
dama dai tun a jajibirin wannan zama kungiyoyin kawancan Front Patriotic na masu goyen bayan majalisar CNSP suka tare a wurare akalla uku na birnin Yamai dake kan titi mai zuwa fadar shugaban kasa daga filin jirgi da nufin bayyanawa tawagar da ECOWAS za ta turo cewa yan kasa ke da maganar kayyade wa'adin mulkin rikon kwarya Sulai Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a shamhuriyar Niger
An gaida Suleiman Mumuni Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram yanzu ga Sarfilu ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi jami'an tsaron Burkina Faso da kashe fararen hula akalla 60 a bara a harar jirage marasa matuƙi da suka kai yayin da suke ikirarin kai hari kan mayakan ƴan ta'adda. Kungiyar Human Rights Watch ta ce harin na iya zama laifukan yaƙi. Rahoton na Human Rights Watch ta fitar jiya Alhamis ya ce har-harin sun saba ka'idojin yaƙi kuma sun nuna rashin damuwa ko kaɗan ga fararen hula. Dokokin yaƙi da aka ambata sun haramta ayyukan da suka kasa bambancewa tsakanin farar hula da mayaka da kuma waɗanda ke sa ran za su haifar da lahani ga fararen hula ko dukiyoyin fararen hula. Yayin da ake ikirarin kai masu tsatsauran ra'ayi hari, Hare-haren sun faru ne a wasu wurare biyu masu cunkoson jama'a da suka da kasuwa da kuma wajen wani wurin jana'iza a watan Agusta zuwa Nuwambar shekarar 2023. Ya kamata gwamnati ta gaggauta daukar bincike wato da gudanar da bincike kan waɗannan laifukan yaƙi da ake zargin su da aikatawa ta kuma hukunta waɗanda ke da hannu a lamarin tare da bayar da isasshen tallafi ga waɗanda abin ya shafa da iyalansu, inji Human Rights Watch a cikin rahoton. Masu bincike sun ce sun taimaka wata karkanda daukan ciki ta hanyar sanya mata dantayen wata karkanda wanda shine karan farko da aka yi nasara amfani da irin wannan dabara da za iya amfani da ita wajen kokarin cito nau'in farar karkanda ta arewaci da ta kusa bacewa. An gudanar da gwajin ne tare da wasu nau'ikan fararen karkanda na kudanci masu rauni. Masu binciken sun kirkiro tayin karkanda a cikin ɗakin gwaje-gwajen da kwai da maniyi da aka tattara daga wasu karkanda kuma aka saka cikin wata uwa karkanda. Duk da cewa karkandar ta mutu daga baya sakamakon kamuwa da cuta sakamakon ambaliya, masu bincike sun ce cikin ya samu nasara. Sun ce yana tabbatar da za a iya amfani da dabara a cikin farar karkanda na arewaci. Biyu ne kawai suka rage a duniya, duka mata ne waɗanda ba za su iya haihuwa da kansu ba. Daga ƙarshe masu taya alƙali yanke hukunci a birnin Boston na Amurka sun samu wani ɗalibin koyon kiɗe-kiɗe ɗan ƙasar China, wato da laifin bibiyar da tursasawa ɗaya daga cikin abokan karatunsa wata 'yar ƙasar China bayan da ta kafe hoton nuna goyon baya ga demokaraɗiyya a China a kusa da harabar kwalejin koyar da kiɗa ta Berkeley a ƙarshen shekarar 2022. Kamar yadda shaidun da aka gabatar a takardun shari'a kotun suka nuna, Shirley Wu mai shekaru 25 ya aika abokiyar karatunsa saƙonni ta yanar gizo a ƙarshen watan Oktoba na shekarar ta gabata bayan da ta kafe kwalayen rubutu da ke cewa muna son demokuraɗiyya, muna son 'yanci da kuma muna tare da al'ummar ƙasar China. Wu ya yi barazanar na sare mata hannu kuma ya buƙaci ta cire fastocin da ta kafe.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai birnin Douala a Kamaru, inda wakili mu a can Maimuna Tusado ta ruwaito cewa sakamakon wasu sabbin matakan haraji da gwamnatin kasar ta bullo da su ƙarƙashin dokar kuɗi ta shekarar 2024, babu shakka sai an zartar albashi da dama daga cikin ma'aikatan kasar, kamar dai da za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
A cikin dokar kuɗi ta 2024 ta ƙasar Kamaru, gwamnati ta bullo da sabbin matakan haraji waɗanda ba makawa za su haifar da raguwar albashi ga wasu ma'aikatan tsakanin kashi 5-25 cikin 100. Ƙarin bayani daga babban mamba na jam'iyya mai ci FDPC Jean-François Iyanga.
Il faut la volonté, peut-être nous étions sous-taxés. Et que aujourd'hui nous sommes
ya kamata fara lura wata kila dama muna kasa da harajin da muke biya kuma a yau mun kai matakin da ya cancanta kuma ma har yanzu ba mu kai kashi 10 cikin 100 na wasu kasashen ba, musamman idan muka kalli tattalin arzikin mu. Harajin da muke aiwatarwa a Kamaru haraji ne da ya riga yawan zuwa wasu kasashen. Matsalar Kamaru ba don za mu biya haraji bane ko aksarin haka, ko kuma za a fuskanci hauhawar farashin man fetur, a'a ba haka bane. Amma ya kamata ku gane cewa tattalin arzikin Kamaru ya bunƙasa da kashi 3.9 cikin 100 dangane da kuɗaɗen shiga ba na man fetur ba. Matsalar Kamaru ita ce dai rashin daidaiton kasuwanci kawai.
Ça veut dire que le problème du Cameroun c'est nettement l'équilibre de la balance commerciale.
A baya dai duk wani ma'aikaci mai samun shigowar kuɗaɗensa akwai harajin da yake kansa, musamman ya shafi wasu bangarori na albashi da aka daidaita shi ta hanyar biyan wannan haraji da tsabar kuɗi, sannan faɗaɗa jerin fa'idodi cikin kima bisa ga hanyoyi da ke ƙasa don ƙayyade tushen haraji cikin nau'o'in albashin ma'aikatan, kamar kashi 5 cikin 100 na waya, kashi 10 cikin 100 na man fetur, kashi 5 cikin dare na biyan masu gadi kashi 5 cikin dare na internet wannan yana nuni da abubuwan da aka abanta da kuma wasu cikin ma'aikatan ke samun waɗannan fa'idodin ko wani wata gwani ta bangaren haraji karkashin kasashen tsakiyar Afirka Simak Serge Alexis Mujowa yayi bayani kamar haka
a force de vouloir
ta hanyar so a fadada haraji za a taba waɗanda a yanzu haka ake kokarin kebe su sakamakon haka kuwa ka iya kawo rage ƙarfin kashe kudaden su wato kudin cefa ne zai ragu sannan kuma TVA shine haraji mafi samu shigowar kudade shi ma zai sauka to wannan matsalar ce take da wahala wajen daidaito tattalin arziki shi wannan gwani ta bangaren haraji yayi arin bayani
in kodakon service on the proper et supri
a duk lokacin da ake so a ƙara haraji ana ɗorawa ne ga wasu keɓaɓɓun mutane kuma ya kamata a lura da lamarin da zai iya haifarwa yayin da kuke sa ran shigowar kuɗaɗen haraji musamman na cikin gida ana cikin damuwa musamman a irin yanayin rayuwar da ake yi a yau ga hawara farashin man fetur da ke tun ƙaruwa ga rage albashin ma'aikata wanda kafin shigowar 2024 lamarin bai yi tsanani kamar haka ba
revenu si vous avez une baisse de revenu la vie devient extrêmement chère
mon petit sadu sashi hausa na muryar amurka daga duwala a kasar kamaru
to madalla an gaishe ki maimunatu sadu da wannan rahoto masu aro yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba
manuniya
mutanen Kano sun fi karfin kwankwaso sun fi karfin gandoje saboda haka yi don mutanen Kano shine yi don Allah in ko suka yi don Tinubu suna ji suna gani mutanen Kano za su fi karfin su
muna son mu yafa da wannan dama mu tabbatar mu cewa in har aka gagara bin wannan doka to za mu garzaya kotu ayi muna fasara
wasu ƴan Najeriya kenan ke zube ban ƙwaryar kwankwaso kofar sulhun da aka ce Tinubu yayi wa kwankwaso da gandujen da suke ta fama da sabani game da maganar murjin rassan wasu hukumomin tare Najeriya zuwa ikokuwa shugaban kungiyar izala a Nigeria Sheikh Bala Launa yace ai da ma tun ma kafin zabe aka samu irin wannan rudani
kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarters Nigeria a maida shi Lagos amma jam'iyyar a lokacin tana ta karetawa
akan rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Rivers da kuma bukatar binciken tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari kuwa manuniya ce ta ji ta bakin wasu tsaffin gwamnoni
ina ruwansu da gidan PDP ina ruwansa wuce na cewa wai karki PDP yanzu a gwai gare a ce tsaye sai wasu zani ba da gori
a ce wai akan committee na binciken abinda Buhari ya yi ina ganin ba zai kai Najeriya ko ina ba ai da Umar Yahaya Duwa ya dauki mulki daga hannun Obasanjo bai bincike shi ba ya ja layi
wadannan fa so mun muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan bi salon shirye-shirye irin na zamani shiri na 154 cikin jerin shirin manuniyan da ke da masu sauraro sansani ne yiwa sansanin kuma amma na mabarata ne yasa shugaban kungiyar masu bukata ta musamman arewacin Najeriya Malam Yari Musliman Ibrahim yace wajibi ne fa shugabanni su sauya tunani
gwamnatocinmu na arewa su gane cewa doka ne fa ya kawo su mulkin da suke kai to mun ma doka ne ba da dama cewa a bamu muna son mu yafa da wannan dama mu tabbatar mu cewa in har aka gagara bin wannan doka to zamu garzaya kotu ayi muna fasara kaje ka bi kan titi ka ga yanda mutane masu bukata musu suke bara yo idan muna da ma'aikata ba hukuma wani ne wanda ake mishi ES wanda yanzu muna da shi amma saboda rashin karfi na wannan hukumar ba ya ci abuka komai ya gagara magance mabaratan da suke kan titi ya gagara samun ma da mutane scholarship amma idan muka samu ma'aikata na mun ta kashin kanmu wanda mu za dinga ba mu haƙin mu ba za dinga tsammuna kamar wasu almajirai ba tunda san tabbatar muka cewa zamu zama mutane masu yanci zamu zama mutane da muke ma wa'ansu alfarma muna son mu yi amfani da wannan dama mu kira majalisar dinkin duniya da su gane cewa su a gurin su ake kokoyo kamar irin su America su Ingila da su gane cewa halin da masu bukata na musamman suke a ciki a Nigeria in har basu kamu na dauki ba to zamu zama kamar bayu
kamar dauke sassan wasu ma'aikatu daga babban birnin tare Abuja zuwa Ikokuwa shugaban kungiyar addini ta Izala a Nigeria Sheikh Balalau ne yace dama dai akwai irin wannan zargi tun tuni
a Nigeria bukatar da take da shi shi da a samu shugaba wanda zai zamanto yayi adalci to irin wayannan korafe kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarters Nigeria a maida shi Lagos amma jam'iyyar a lokacin tana ta karyatawa maganar ba haka bace magana ce ta yan adawa da sauransu to a duk lokacin da aka ga irin wannan yanzu cewa to za a dauki waɗansu sashin ma'aikatu da an maida su zuwa Lagos to irin wancan zargin na farko dole ya so mu zuwa cewa to ko maganar da ake so a yi cewa za a canja headquarters za a yi kaza shi ake kokari a yi to kullun matsayin mu shine shugaba ya rika lura da abin da talakawa da al'umma suke faɗa kada zamanto an samu tuhuma da wani abun da bai dace ba tsakanin shugaba da wanda ake shugabanci haka muna fatan da dukkan mataki da zai iya sanya kwanciyar hankali da walwala da haɗin kan ƙasa da kuma abin da zai taimaka wa zaman lafiya
sai dai shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Salalami da cewa yake tsoma baki cikin rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP da shugaban ƙasa Tinubu da wasu ke yi fa alama ce da ke alamta cewa shugabancin jam'iyyar yanzu akwai rauni
a waye gari a ce ana rigima a PDP a ce ainihin Tinubu zai yi kasu ko na fakar ina ruwan su da rigima PDP ina ruwan sa wace na cewa waye rike PDP yanzu a waye gari a ce sai sai wasa zani yi da gori kan wuta fa dan nan tana ba ta zani sun manta da cewa mukamansu ne yanzu sunansu ne yanzu don ku da PDP ce ka zama gwamna ka zama minista kai majalisa kai shugaban kasa kai senator president kai speaker duk wannan ka kasu sannan ka zo ka ba maka rinci ba kun gane ba
ya tsaya cikin da koko ka haife PDP nan ko kana cikin wanda suka haife ta me ka lura ya kawo raunin shugabancin PDP na yanzu
ita akwai yana ne na zamani da kuma ainihin manta da cewa me yajiya saboda haka sai dai ake addu'a cewa Allah ya bada mutane domin ka shine kowa san me shugabanci a madan sifa shugaban da sifa cewa ya adalci ana yi yanzu ai na aka ce in kawo kai san zuciya a gidan ku akwai maka
kai kokarin jan hankalin shugabanci akan wacce rigima ta ribas kwalliya za iya cewa ta biya kudin sabulu misali
ban yi lafazi akan matsayin kwalliya ba ko sabulu ba mai lafazi ne akan hakki ba da kake ta ba a kusa uba da kina wajen kafa ta jama'a sassashe to a kalle su a yake da su shikenan
mana an yi aikin da sun je su da
fata su yi muna fata su yi
akan kiran da wasu ƴan ƙasa ke ta yi na cewa ya kamata a binciki tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuwa sanata Muhammad Adamu Aleri ne yace kada dai gwamnati ta yi gangancin gangara gangarar da na sani
to bincike ba ya da kyau wannan lokacin ne a ce ta ci gaba da bincike amma in ya kama dole in ya kama wajibi an yi to da banna to dole wace wannan banna ka yi tsaye a ga cewa an bincike ta kuma in kuɗin jama'a ne aka dauka ka yi tsaye ga cewa an maida in baka yi haka ba to ba kawai mutane adalci ba amma a ce wai a kafa kwamiti na bincike abin da Buhari ya yi ina ganin ba zai kai Najeriya ko ina ba ai da Umar ya yi addu'a ya dauki mulki daga hannun Obasanjo bai bincike shi ba ya ja nayi amma akwai abubuwan da ya ga ayin ba daidai ba wanda ya ce a gyara ana misali kamfanin aje a kuta da aka sayar kamar refineries da aka ce an sayar president Umar ya nuna ya tsaya ce dalli a maida su ga Najeriya kuma aka maida to irin wannan ba laifi bane idan an ce ai haka kuma ai ana nan ana binciken Buhari don yanzu CBN an samu ayin banna da yawa kuma an fito da abubuwa da dama wanda aka binciko to yana ganin wannan ba laifi bane
to wai kariya da kundin tsarin mulki ba tsofaffin shugabannin kasar nan har bayan sun sauka ne
a kariya in suna cikin mulki amma bayan sun sauka da gwamnati da shugaban kasa duk ana iya binciken su kuma ana iya gurfanar da su gaban kotu a musu hukunci
shi kuwa tsohon dan masar kiran tarayyar Najeriya daga jihar Niger Malam Abubakar Cika Adamu cewa yake kokarin sasanta tsaffin gwamnonin jihar kanan da aka ce shugaba Tinubu na ta yi kawai yunkuri ne idan zabe ya gangaro ya maida su tsani
ba matsala bane na su shirya amma ba su shirya don siyasa ba kamata yi su dubi Allah su dubi tashiyar da suka yi a baya su shirya don ci gaban mutanen Kano in dan dai Tinubu ya shirya su kan siyasa ni ban ga amfanin shi ba saboda abin da ya hada su ta addini da abin da ya hada su samatkiya yahi maganar mukamin Tinubu dan shi Tinubu ne yashi ya hada su gabaki daya 2027 yazo zai takara ya ci Kano inni ne Ganduje abin da zan yi shine zan nemi kwankwaso because abin da Tinubu ya mun zai zama na cewa kaman tunasarwa ne a waje na ashe bai kamata in hada da dan uwana ba in zo in samu kwankwaso mu zauna mu yi magana mu yafe mu juna duk inda muka samu kurakurai idan zan bar siyasar ne gwamnati in bar party chairman din in shirya da kwankwaso don mu ciyar da Kano gabaki daya amma in don dai Tinubu ne to ni ban ga amfanin shiryawan su ba naji an ce kwankwason ma ya tafi wajen shugaban kasa to ni dai ina so in ga mai APC ba ita ta bashi mulki ba al'umman Kano suka bashi mulki in yi muna funce al'umman Kano dan ya bi Tinubu ko dan wani muradin kashi wallahi Allah sai ya tozarta shi saboda mutanen Kano sun fi karfin kwankwaso sun fi karfin Ganduje saboda haka yi dan Kano dan mutanen Kano shine yi don Allah in ko suka yi don Tinubu to Allah ko sai ya nuna musu Tinubu ba kowa bane su ma ba kowa bane suna ji suna gani mutanen Kano za su fi karfin
duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana kamar da su ma kansu suke da yakini domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1218 ne su yi sallamar sakin kudirin da sa iya ma barin su ba zato ba tsammani kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Mustafa Nasir ba tsarin jihar Niger da kuma Mahmud Ibrahim kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi masu matukar amfani ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne kuma nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to madalla yanzu kuma ga nasihar juma'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفرقو سنانا إدرس بشر لمام مسلاة جمعة دكي أبا تكين أبيا ستيد دكي قدن چن ناجيريا نسيحر متيو ذات كاللي ينينينا شواغباني سيكو كاليم پاكد مبيانسو يلا الله شواغباني نمو سلميني كو كريستو چي أبو بواند الله سبحانه وتعالى يرغاية أورا مسو سيد أبندا zaiyu na mai yuwa su tabbatar da sun tabi'antar da mabiyansu hanyoyi ko bibiya da ta kamata yau mun wayi gari kasar mu Najeriya misali ta tsinci kanta a cikin matsaloli na rashin wayar da kai idan ka dubi lamurran gaba ɗayansa zaka kalle su a yanayi irin na rashin fahimtan abu sai mutun ya fassara shi da wani abu daban to kira na zuwa ga malaman mu da kuma shugabanni na bangaren addinin Christianity da sauransu a tashi tsaye wajen wayar da mabiya don tabbatar da mun gudu tare mun tsira tare wallahi Allah da yayi Najeriya ya kaddance mu a cikin Najeriya ba wai baya son mu bane ba ko kuma bai san halin da muke ciki ba a ya sani kuma mun sani tabbas ba mu da wata kasa wanda tafi kasar mu Najeriya idan mun zauna lafiya mu muka ga dama idan muka ga zaman lafiya mu muka ga dama wallahi abubuwan masu sauki ne da zamu yadda mu bi dokokin Allah subhanahu wataala ta kowane bangare za a samu mafita kamar yanda Allah subhanahu wataala ya fada a cikin alqur'ani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ubangiji subhanahu wataala ya yi mana bayani a fayyace bai boye mana komai ba saboda yana son yan Najeriya yana son mutanen duniya shi yasa ya kawo hanyoyi na tuba idan mutun ya tuba ubangiji subhanahu wataala yana farin ciki dukkan wata matsala Allah ta'ala zai iya yaye masa a lokacin da ya ga dama to rashin wayewa da rashin wayar da mabiya yau mun waye gari kasar mu Najeriya ta tsinci kanta cikin halin kakani kai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fidda mu cikin wannan halin kunci na rayuwa da aka fada a ciki bangaren shugabanci da bangaren mabiya Allah ta'ala kai mana maganin waɗannan matsaloli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
kuma da lamalan sai mu ce amin sun mu amin yanzu ga dan mutan gumal ya dawo da takaitaccen labaran duniya
To a takaice wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da wani tawas 150 a wata hanyar zirga-zirga ababen hawa a birnin Gaza jiya Alhamis yayin da Falastina ke jiran agajin jin kai in ji jami'an kiwon lafiya na Hamas.
Ta masu aro baki ɗaya kuma abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma sai da Allah ya kai mu da karfe 8 agogon Najeriya ne zai kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu mun sake dawowa. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki da suka bada gudunmawa wajen kammalo shirin musamman Sarkila Hashim Gumel da ya ce ana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai injiniyan namu na wato sai wanda ya bada umarni wato Dadi Balawi da injiniyan namu na yanzu Mr. Kelvin Hawa Sharif ke fatan alheri. Wa assalamu.